Papa, we up again at Araya. Sink your chimney in Akaya. Agama Atari Mazaga Alagaya. Need a tila kicking was so ya. Chickens are funny.
Najina Bodinima, Sankaya Karangirma. Do Jiki, I don't care, ma'am. Tosaya Karangirma. Kake so zan yi ma rayuwa ta na barma.